bayan rai ka baki sai sa na bata rai sabo jirkin wawa isa ido zuban ruwa miki tire ni a damuwa miki wayar radamawa sabo jirkin wawa isa ido zuban ruwa miki tire ni a damuwa miki wayar radamawa yace muradin raina babu ke na san zan rasa raina Sarai.